shagwar hana manufa Allah kairiyar su Salo na kauna gaman zo abun kofa aguna habibi abun yabo aguna karimi uba gaban tanana tunani aka alarbatuna ilimi jagoran jikina hujja san da ta kare kaina
antaradi aminu ala kodi ubangijina
sai azanci ya armashin batuna lafuza wala wala Basira Adam Batuna Bincike hujja akan Batuna
Hikimata uwar hawana Manufa Allah kairiyar suwana
Daganta apurricina Dahanka apurricina Hakura sana da tantanin maballatuna da harshe cikin batuna balabba a taimakuna agun halle masautuka ana nagode wa kaliki mallakar yanzuwa.